Jama'a masu sauraron Radio Muryar Amurka, barkamu da wannan lokaci. Da kuma kasancewa da ku da shirin da dan gari. Shin da yake zagayawa domin lalubo garuruwa masu tarihi da kuma jin shinsuwa sai kafa wannan gari. Menene garin ya shahara da shi? Sunana Abdulrahman Kabirjani dauke da shirin. To madalla yau a cikin shirin muna garin ƴan daki dake karamar hukumar kaita ta jihar Katsina. Kuma muna tare da Dr. Kabir Umar Musa ƴan daki domin jin suwa suka kafa wannan gari na ƴan daki.
Wato shi wannan gari na ƴan daki tsohon gari ne. Tsohon gari ne waɗanda mutanen kaman za a ce Fulani ne. Fulani ne suka kafa. So kuma an kafa shi kusan shekara tun wajen 1450s. Ka gane kusan zai kai shekara 400-500 haka. Ka gane? So Fulani ne suka kafa shi, shi yasa zaka ga garin ai idan ka shiga zaka ga akwai irin itatuwa na kuka haka. Wannan itatuwa na kuka din dama duk inda Fulani suke zaka ga akwai kuka, saboda wani lokaci nono idan yayi karanci ana amfani da shi wannan ƴaƴan kuka din. So shine shi yasa kaga garin haka da kuka ko ina. Kuma shi yasa zaka ga garin inda zai tabbatar maka da cewa tsohon gari ne, garin ƴan daki, zaka ga gari ne mai ganuwa. So duk garin da ka gani yana da ganuwa a ƙasar Hausa, to tsohon gari ne. Shi yasa zaka ga a ƴan daki zaka ga akwai kofar gabas, akwai kofar gusun, akwai kofar yamma. Yawwa, so kuma har yanzu akwai kufen shi wannan ganuwar da aka yi. So su kuma sun yi wannan ganuwar ne a wannan lokacin, saboda irin lokacin ana kamen bayi kaman yadda su tsakin mutanen garin suka gaya mana cewa su ana, saboda kamen bayi ne da ake, sai aka yi wannan ganuwa din saboda protection, wato saboda kariya akan wannan abin nan din. An kuma samu wani lokaci wanda shi sarkin Katsina, saboda shi garin ƴan daki yana da link, wato yana da alaka da sarkin Katsina, shi yasa zaka ga ko yanzu masu mulkin garin zaka ga mutane ne wanda suke da link, wato suke da lineage, suke da jini da gidan shi dukku. Ka fahimce ni? So akwai wani sarkin Katsina wanda yake zuwa yana hutawa a wurin, kaman wajen hutawar shi ne tun tali-tali wannan lokacin. So shi wannan sarki a wannan lokacin idan ya je nan yana hutawa, so shi ne kusan asalin kafa shi wannan garin a wannan lokacin. Ka gane? So lokacin, so akwai wani kuma labari da wani yake gaya mana cewa ai akwai sarkin ma da ya taɓa rasa ran shi, saboda ya zo aka yi mai bore. Duk da yana zuwa wurin aka yi mashi bore. Na manta ban gaya maka ba, ɗan ɗaki sarki ya je gina wani ɗaki gare shi. Dan daki wanda yake hutawa. To shi yasa daga wannan dan daki din shine aka samu ƴan daki. Asalin sunan garin kenan. Yawwa. So kuma ina so in gaya maka cewa mutanen garin mutane ne jajirtattu, waɗanda ba su bari a yi masu wani kama karya ko wani abu. Wannan abun yana ɗaya daga cikin dalilin da shi wannan wani tsoho ne yake gaya man cewa sun taɓa yi ma wani sarki da ya zo yana zalunci a wurin, in ya zo hutawa, sun taɓa yi mai bore har ya rasa ran shi, har aka kashe shi. Shine garin sai ya fashe, sai daga baya kuma garin nan aka dawo aka sake hada shi.
Dan abubuwa ne garin na ƴan daki ya shahara da su.
Wato garin ƴan daki abinda ya shahara da shi magana ce ta noma, ka gane, da kiwo. Saboda dama su Fulani zaka ga cewa ai duk inda suke dai akwai kiwo, akwai noma. So noma da kiwo ne suka abin nan a garin. Ka gane? Sai kasuwanci. Shi ma kasuwancin zaka ga cewa kasuwancin, saboda kasuwar garin ma da daddare ake cin ta. Ka fahimce ni? Zaka ga da daddare ake cin kasuwar, da rana na Alhamis da daddare. Shi ta kuma abin da yasa, saboda ana kasuwanci ne tsakanin na dabbobi a lokacin. Ka gane? Saboda su dabbobi ne, Fulani ne dabbobi gare su, to da daddare matafiya ko fatake zan ce maka waɗanda za su je cin kasuwar kai ta ranar Juma'a. To sukan yada zango a nan wurin da daddare, sai shi yasa sai aka kafa wannan ƴar kasuwa a ɗan cinikin dabbobi kafin da safe a ida takewa, saboda lokacin tafiyar ƙasa yake yi. Sannan kuma akwai issues na kaman garin a yanzu zamanin da muke magana yanzu, garin a ƙaramar hukumar Kaita yana ɗaya daga cikin garuruwan da ko kuma ƙauyukan da suke takama da mutane masu ilimi. Saboda tun farko zaka ga akwai issues na masu ilimin addini a wurin. Akwai masu ilimin addini, akwai malaman su da sauransu. So kuma yanzu zaka ga cewa suna da masu ilimin boko, saboda kaman ƴan daki yanzu ina gaya maka a ƙaramar hukumar Kaita, ƴan daki ce ta fara fidda farfesa, Allah ya ji ƙanshi, Professor Aminu Isiyaku, ƴan daki wani historian ne wanda ya koya a Jami'ar Usman Dan Fodio. Kuma yanzu haka muna da wani kamar Dr. Sama'ila Suleiman, ƴan daki yana Bayero University. Sannan kaga gani ina ƴar Adua. Sannan akwai Dr. Zaharuddin Suleiman, shi ma ya kusa gama just few days ya zai gama shi ma PhD shi an kwanaki kadan. Sannan akwai Bashir Suleiman, shi ma still yana nan Fuduma yana koyawa, ka gane. So anan dai karamar hukumar kai ta ɗaki tana to kafo da wannan abun.
Na'am, to ko a tarihi wannan gari ne ɗaki ya fuskanci yake-yake inda kamar daga ruwa a da suke?
Wato ɗan ɗaki bata fuskanci wani yake-yake ba sosai, ka fahimce ni? Sai dai a lokacin da ana yaki din akwai ƴan ɗaki waɗanda sun ba da gudunmuwa sosai, ka fahimce ni, wajen kamar yaki da Katsina ta yi lokacin nan. Saboda a wannan lokacin akwai runduna haka, wani dan baskore, akwai wani dan baskore wanda ƴan Katsina, sarkin Katsina ya yaka. To akwai mayakan ƴan ɗaki wanda suka kama aka yi wannan yakin, kuma sun ba da gudunmuwa sosai.
To idan aka duba batun kila kabilu, ka magana Fulani ne su wanda kafa wannan, yanzu haka wani irin kabilu ke cikin?
Yanzu haka zaka ga Fulani ne, sai kuma akwai kana samun wasu wanda ake ce kamar bare-bari, akwai bare-bari wanda suka dan shigo. So kaga mix ne Fulani da bare-bari. Sannan idan ka koma ta wajen sana'a zaka ga akwai masu fawa, ka gane. Saboda duk inda Fulani suke, in kaga garin Fulani wa zaka ga cewa akwai mahauta kusa da garin, ka fahimce ni? Saboda mai, saboda idan dabbobin Fulanin sun gaza suke zuwa su saye su, ka san ana cewa ba Fulani baya so ya ci, ka gane, ko za ta gaza su ya yi zuwa shi kudin shi. To su kuma waɗannan mahautan suna nan, suna friend, suna kallo. Idan aka sauke, shi yasa zaka ga kamar ɗan ɗaki da shinkafi akwai alaka haka, ka fahimce ni? Yawa, shi yasa zaka ji ai cikin akwai kirarin da ake magarin. Zaka ji ana ce mishi ɗan ɗaki garin Dadu da Dada da Dadaye da Dandiya. So shine kirarin da ake magarin yanzu. Shi wannan Dada din, shi kuma Dada wata mata ce wadda take yin tuwo, mata wani Alhaji Kurma, wanda a wannan lokacin su kadai ke da gidan ginin kasa a gidan garin, ka fahimce ni? Saboda duk gidan
koki ne,
dubu koki ne diddanni ne. To ita wannan Dada din mata Alhaji Kurma tuwo take yi, aka gaya mana. Sai Dadaye, shi kuma Dadaye dan sarkin fawa ne, kaga akwai alaka din da na gaya maka ta cewa da Fulani da abun nan. Sannan kuma akwai Dandiya, ni Dandiyan ma kakata ce, ka gane, awo kakata ce. Ita kuma Dandiya kawai mata ce haka, ta yi arziki haka, cikin irin arziki dai haka na da, ka gane? Yawa, to shine ina so mutane su san wayannan galadimomin, saboda sun yi mana kokari sosai, ka gane. Kamar akwai Galadima Sale, akwai Galadima Rusku, akwai Galadima Atiku Katuru. Shi wannan Atiku Katuru shine yake da link da Sarki Duku, ka gane. Shi ya fa shine Galadima, sai Galadima Abubakar Atiku. Shi kuma wannan Galadima Abubakar Atiku, mutanen ƴan ɗaki ba su mance shi har duniya ta nade, saboda shine ya azzasa ilimin boko lokacin da aka yi primary 1950s. Duk iyayenmu nan dishi yasa su makaranta, saboda wani mutum ne wanda baya da bambanci, bai bambanta tsakanin dan talaka da dan mai kudi. Yadda zai bada abinci gidan shi, haka zai ba duk wanda ya shigo, zai bada abin nan. So shi ya tutura su makaranta, sai aka yi Galadima Umaru, aka yi Galadima Audu, aka yi Galadima Lawal Abdullahi, sai aka yi Galadima Bello Abubakar ɗan ɗaki. Shi kuma aje waye shine, sai aka ba wannan Yazidin da yake ciki. To baya ga waɗannan galadimomin kuma akwai magaji, banda Galadima a ƴan ɗaki akwai magaji. Shi kuma magaji yana zama ne kamar mataimakin shi wannan Galadima, yana taimaka ma Galadima.
A halin da yake ciki yanzu, waɗanne irin abubuwa wanda suka kasance na ƙalubale garin ƴan ɗaki yake fuskanta, wanda za a so makwanta su ji don su ɗauki matakin da ya kamata?
Babban ƙalubalen da garin ƴan ɗaki yake fuskanta ta irin matsalar ruwan sha. Lokacin da akwai ruwa ƴan ɗaki sosai, shi yasa ba su da matsalar dabbobinsu, ba su da matsalar abin da za su sha, kuma su ba su da wannan matsalar. Yanzu ruwa muke so.
To madalla, masu sauraro, a nan shirin zai daga aya. Yanzu a madadin wanda kuka ji mu da shi, Dr. Kabiru Umar Musa ƴan ɗaki, daga gidan rediyon mu na Amurka, Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.